zamu ga yaci sayyidi Ziyad Makwalla zai karanta mana siratul nabi daga cikin littafin hayatul islam akarraka Allah tafaddal mashkura
bismillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim haqqa tarhi wa likidaril azim ya kairaman yamma malafu nasahatuhu sa'in wa fawqa mutulil ainikir rasmi ومن هو آيات الكبرى لمتقر ومن هو نمة العزمى لمبتنم سعيت من حرم الليل إلى حرم كما صار البدر في داج من الظلم وبت تركا إلى للت منزلة من كاب قوسين لم تدلو ولم ترم وقدمك جميع الأنبياء بها ورسل تقديم مقدوم على قدمي قدم الله سبحانه وتعالى da ya tara ma a wannan jalsa na maulidin shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ina mana sallama irin ta addinin musulunci wato ga bayin Allah da suke wannan guri kamar shi babanmu limamin wannan masallaci na wato Alhaji Barau ko a ce Malam Barau da kuma wato ga Alhaji Mahadi wanda wato duk gurin maulidin shugaban halitta annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yakan wato yi iya bakin kokarin sa ya ga wato yayi bajinta ma shugaban halitta annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi lalle annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan littafi wato hayatul islam yace o zukurnana lalle ka ambata a gare mu siratul nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kissan wato annabi tsira da amincin Allah sakara tabbata a gare shi mujmalatan ajmalatin ce wulidan nabi sallallahu alaihi wasallam an haifi shugaban halitta annabi tsira da amincin Allah sakara tabbata a gare shi bi makkatal mukarrama a maka guri mai girman daraja kama kala al-Busiri kamar da Imam al-Busiri yake cewa wato abana mauliduhu an dibihi abana mauliduhu an dibi unsirihi ya diba mubtadi'in minhu wa mubtatimi yawman tafarrasa fi al-fursa annahum kadunzuru bihu lulul busu wan nikami wa bata ihwani kisra wa huwa munsadihun kashamli ashabil kisra ghayr multaimi Imam al-Busiri yace abana mauliduhu bayyanan haihuwar annabi tsira da amincin Allah sakara tabbata a gare shi an dibi unsirihi daga tsarin satan shugaban halitta yace ya diba mubtadi'in ya dadin mafarin shugaban halitta shine maka gurin da aka haifi shugaban halitta wa mubtatimi da gurin cikawan sa ita ce Madina yace yawman tafarrasa fi al-fursa annahum yinin da aka haifi shugaban halitta annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi kai ka ce mutanen Farisa a cikin wato sarkin Farisa kai ka ce an saukar musu da wani nau'in konsaran azaba ne saboda me wa kul ja'al haqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuka gaskiya ta zo ƙarya dole ta lalace to lalle wannan hayatul islam yace annabi Muhammad tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi bayan an haife shi a Makka warada fi bani sa'ad ya karbi rayine ne cikin kabilan nan da ake ce bani sa'ad wato sai da halimatu sa'adiya ta wato shayar da shi kuma ta rayine shi a wannan shayarwa ta ga yaduwan arziki saboda ne habbatun ambatas sanabila wal ashu ladaihi yastashrifu du'afa kwaya ce wanda ta tsidar da zangarniya idan ka shuka masara guda biyu wato data wato idan ta tsoro za ta maka abinda baka taba tsammani ba idan ka ci sa'a wata ka samu ta ma goyo hudu wata ta tasi har goyo biyar suka yi yake cewa ata'atu halimatu sa'diya sai da halimata shayar da shi wa makasa indaha ya zauna a gurinta arba'ata awamin tsawon shekara hudu su maraddatu sa'annan ta mai da shi ila ummihi zuwa ga mahaifiyarsa fahadanatu
ta ci gaba da laidar da shi. Wato bayan ya zauna shekara huɗu a gurin sayyida Halimatu Sa'adiyya, sai mahaifiyar shugaban halitta Annabi Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, ta nemi a dawo da shi. Bayan haka wato ta ci gaba da rainansa har zuwa tsawon shekara biyu, ita ma sayyida wato Amina Summa wato antuwafiyar, wato hadde ta rasu ila antuwafiyar har zuwa lokacin da ta rasu, wahu ibni sitta sanina, shugaban halitta yana ɗan shekara shida. Fa kafalahu jaddahu, sa'annan kakansa ya ɗauki kafalansa, wato Abdulmuttalib shi ne Abdulmuttalib. Wa kana yaqulu, ya kasance yana cewa, laykununna libani haza sha'anun, ai sada sannu wani sha'ani da ya kasance ga wannan ɗanawa. Summa matat jaddahu, sa'annan kakansa yayi wafati, wahu ibni samaniyata awamin, shugaban halitta yana ɗan shekara takwas. Fa kafalahu ammuhu, sa'annan baffansa ya ɗauki kafalansa, rainansa kenan Abu Dalib, shi ne Abu Dalib baban sayyidina Abu, wato baban sayyidina wato Ali kenan. Fa asana kafalatahu, ya kyautata rainansa. Wa ahabbahu hubban shadidan, ya so shi so mai tsanani. Hatta kana la yanamu illa ila janibihi, har ya kasance baya bacci sai na da daura da shi. Wala ya kharju illa ma'ahu, kuma baya fita sai tattare da shi. Wa kana sallallahu alaihi wasallama, shugaban halitta ya kasance inda ammihi a gurin baffansa, mislul qana'ati, yana kaunansa yana sansa. Wal bu'di, kuma yakan nisantar da shi anan lahawi, gabarun waligi wallahi bida wasa. Fa kana idza hadara waqtul aqli, ya kasance idan lokacin cin abinci yayi, ja'a al auladu, yara sukan zo, yattadifuna, suna kewaye ƙwaryan abincin. Wa huwa qani'un, shugaban halitta kowa yakan ja gefe, yana mai yakana, bima razaqahu Allahu ta'ala, da abinda Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya wato azurta shi. Lalle wa kana sallallahu alaihi wasallama, shugaban halitta ya kasance wato a hasana qaumihi, wato khulqan, ya fi kyan al'ummansa, yana da kyan wato ɗabi'a shugaban halitta cikin al'ummansa. Wa sadaqahum, kuma wato hadisan, yana da ingantaccen magana, idan ya faɗa magana, magana ce fiye magana. Wa azamahum amanatan, kuma yana da girman amana. Wa ba'aduhum anil fuhushi, shugaban halitta wato ya nisance alfasha, wal akhlaqi, da kuma ɗabi'a, allati tudanu tarrijal, wanda shugaban halitta da hakan ne ya rinjaye mazaje. Hatta kana abdalu qaumihi muru'atan, har ya kasance shi ne mafifici a cikin jama'ansa, wato mai mutunci. Wa karmahum muqalatatan, kuma mafi girman wato idan kuka yi wato ma'amala da shugaban halitta, da ka ga karamci cikin wannan ma'amalan. Wa khairuhum juran, dukkan wani makwancin shugaban halitta bai ɗaura hannu a kai ba. To haka ake so a wannan gidan duniya, idan Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaka tarayya da makwabci, to dukkan wani abin da za ka yi ka cintar da makwabcinka ka kiyaya. Wa azamahum hilman, shugaban halitta kuma yana da girman haƙuri. Haka ake so idan wani ya ha'ince mu ko wani ya zalunce mu, mu yi haƙuri mu bar al'amari zuwa gurin Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala. To ga abin da haƙuri ta jawo mu shugaban halitta, faliza da haka ne sammau bil amin, wato suka sanya masa Muhammadul Amin. Summa arsalahu Allah ta'ala, sa'annan Ubangiji ya turo shi rahmatan lil alamin, ya zamto rahama ga talikai. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Ubangiji ce ba mu turo ka ba sai dan ka zama rahama ga talikai. Wa ibni 40 sanatan, shugaban halitta yana dan shekara 40, ya kai kalu kenan. Ba a taɓa turo wani annabi ba sai da ya kai matsayin shekara 40. To haka ake so dukkan abin da kake yi wanda bai cancanta ba, to kana kaiwa, in baka bari ba, kana kaiwa tsawon shekara 40, ka yi kokari ka ga ka yaƙi wannan abu. Idan ka wuce shekara 40 baka bar wannan abu ba, to da shi ya ka mutu, Allah ya kiyaye mu. wa makasabi makkata shugaban halitta ya zauna a makka ba zalika bayan haka salasata ashara sanatan tsawon shekara 13 yada unnasa yana kiran mutane ila ibadatullahi ta'ala zuwa ga botan ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ila an atawul izni har zuwa lokacin da izini yazo bil hijrati cewa shugaban halitta yi hijira fasda'a bima tumar inna kafainaka almusazin ya shugaban halitta ka zantar da abinda muka umurce ka mu da mu kiyaye maka masu maka izgil ya shugaban halitta haka kuma shugaban halitta bayan ubangiji ya umurce shi yi hijira ila almadinati zuwa ga wato madina almunawwarati guri abar haske abar haskakawa kama kasabi ya ashara sanina shugaban halitta ya zauna tsawon shekara 10 ila tauhidi sani zuwa kadaita ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala mai aiki alhakimi gwani kuma mai hukunci fantasharal islam musulunci ta yadu intisharan kasiran yaduwa da yawa wa kasratul asnam shugaban halitta ya umurce sahabbansa su kakkarye gumaka wa kairatul kuffaratu haka kuma kafirci tatankwasa aka tankwasar da kafirci wal mushrikuna da mushrikai walam yazad da'iyan ai shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bi gushe ba yana kira ila allahi zuwa ga ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ila an a wato ila an wato nazala qawluhu ta'ala har zuwa lokacin da ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya al-yawma aqamantu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya ce al-yawma ay yau din nan aqamantu lakum dinakum na hada muku wannan addini wa atamantu alaykum ni'mati kuma na cika ni'imana tattare da ku wa raditu lakum al-islam dinan ubangiji ya ce na yarde muku ba wata addini da na yarde muku ko binta in ba wannan addinin musulunci ba wata waffa sallallahu alaihi wasallama anan ne shugaban halitta annabi tsira da amincin Allah sakara tabbata gare shi yayi wafati tsawon wahu ibni salasa wa 60 sanatan shugaban halitta ya kai shekara 63 a wannan guri wato shekara 63 shugaban halitta yayi wafati bayan haka bada an taraka lalal qur'an al-azim bayan ya bar mana alqur'ani mai girma wanda allati la tilbadilu wanda kariya ba ta zuwa mu qur'ani min bayne daili ta gaban qur'ani wala min kalfi ko ta bayan qur'ani saboda me tanzilun min hakimin haridin saboda shi wannan qur'ani saukarwa ne daga wato mai hikima mai hukunci abun godiya shine ubangiji allah subhanahu wa ta'ala shine yace bayyana lalle ka bayyana a gare mu siratul awato wato bayyana shari'atul mudakharati yace ka bayyana mana shari'a abin sarki bi ahadisin a'ala wato da wato zantittuka madaukaka minan shahid wato daga abin shaidawa kenan wa asfa daga wato sarki ko wasaka minan zulali daga tacecciyar ruwa yace bayyana bada ausafin nabi sallallahu alaihi wasallam yanzu dai bayyana mana sashin siffofin shugaban halitta annabi sira da amincin Allah sakara tabbata a gare shi alqalqiyati ta halitta kana sallallahu alaihi wasallam shugaban halitta ya kasance rawata ila duri marabba'in gurin tsawo wato kusurwa gudu a qarabu shugaban halitta ko kuma a qaraba ai ya fi kusa abahara launi shugaban halitta yanayin nau'in launin halittansa wato yana bayyane wane tauraro daren 14 ko 15 ai safi wato ai safi bayadi shugaban halitta yana da tacaccen fari wato azimar ra'asi shugaban halitta yana da girman kai ta ma'ana hasanin sha'ari kuma yana da ken gaishi walan yasu min ra'asihi waliyatihi shugaban halitta duk shekara 63 sannan ne gashin kansa ko na nau'in jikinsa ko gelinsa wato bi yi furfura ba illa sab'ata asharata sha'ratan sai gashi guda 17 wasi aljabini shugaban halitta yana da yulon goshi anjala al'ainini yana da madaukakan idan duna guda 2 shugaban halitta ai wasi al'ainini yana da yulon idan duna guda 2 ma husni idan ka gani sai ka so ka sake gani cikin kyau fihima a cikin su ashkalahuma mafi wato kamannin su ai fi bayadi ainihin cikin idan shugaban halitta annabi sai da amincin Allah sa kara tabbata a garin shi khumaratun akwai wata jajajaja ad'ajahuma anyi wata dajiya cikin idan shugaban halitta annabi sai da amincin Allah sa kara tabbata a garin shi kwayen idan idan ka kalla akwai wata jijiya da ubangiji Allah subhanahu wataala ya tsarar da ita akan kwayen idan sa wata hakan nan jijiyan ta wuce zarra hakan nan yar jajajaja ai shadidi sawadul hadigati shugaban halitta annabi Muhammad tsida da amincin Allah sa kara wato tabbata gare shi yana da tsananin wato bakin gashi na gira wai lalle shugaban halitta annabi tsida da amincin Allah sa kara tabbata gare shi wa shadidi bayadul bayadi yana da tsananin farin kanci shugaban halitta annabi tsida da amincin Allah sa kara tabbata gare shi ahadafal ashfar shugaban halitta annabi Muhammadu tsira da amincin Allah sa kara tabbata a gare shi wato akwai gashi tattare da shi nau'in jikinsa ubangiji Allah subhanahu wataala ya masa gashi haka gashin giran shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wato lalle shugaban halitta yana da baiwan gashi da ubangiji Allah subhanahu wataala ai yace kasira sha'ruhul hulqul ajfan shugaban halitta yana da yawan gashin makyaktai gashin giran shugaban halitta idan ka gani sai ka so ka sake gani aqlal irnina shugaban halitta yana da dogon karan hanci lalle ai muntati al anfi hancin shugaban halitta ya miki saharal kaddi kuma yana da saukin kumatu shugaban halitta ay ghayra muntati al wajhaini wato fiskan shugaban halitta bai irin yayi miki shangal wato fiskansa idan ka gani sai ka so ka sake gani wasi alfanni yana da yalwan baki mutafarrijal asnani shugaban halitta annabi tsira da amincin Allah sa kara tabbata a gare shi hakwaransa akwai wushiriya ai mutamayyizan hakwaransa ba su hade wannan kowace hakuri wato kowane hakuri shugaban halitta yana da wushiriya ba'duha an ba'din wato shashi kan shashi kasalliyati shugaban halitta yana da yawan gashin gemu ai ghalizaha fadinta wa mudawwaral wajhi kuma yana da wato sakin fiska shugaban halitta yana da hadaddan fiska ya tala'a'u wajahu lalle fiskan shugaban halitta annabi tsira da amincin Allah sa kara tabbata a gare shi yana haske kal kamar lailatul badri kaman wata daren 14 ko watan 15 unukuhu wuyan shugaban halitta misfa'il fiddati kai wane ta ceccen azurfa wane ta ceccen zinare abhara gurin wato haske ko gurin bayyana wafihi qaulun lalle shugaban halitta cikin tsawansa mufridin yana mai faifayewa kama jaa an ummi ma'abadin kaman yanda yazo cikin wato zancen ummi ma'abadin tilkabar cikin labarinta tace wa kana sallallahu alaihi wasallam ummi ma'abadin tace shugaban halitta ya kasance katumun nubuwati yana da khatiman annabta baina katafaiki tsakanin hakarkarinsa tace lakinnahu amma sai dai cewa shi ilal aisari zuwa ga kasa a karabu ya fukusa wa huwa min lahamin barizin wannan khatimin annabta tace yana naman kirjinsa ne a bayyane tace kadra baidul hamamati wannan khatimin annabta gurgudan koyin kurciya tace yanilu ya karkata ne ilal khumarati zuwa ga jajajaja azimul mankibaini tace shugaban halitta yana da girman wato kafadu shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tace adada sadari yana da kuma fadin kirji a sha'aran zira'aini yana da wato gashin zira'i shugaban halitta walmanki baini da kuma kafadu ta ce wa ali sadari yana da kuma madaukakan kirijin shugaban halitta bi ma'ana a ma'ana ta ce inna hazihi wannan cewa kanat kasirati sha'ari ya kasance shugaban halitta yana da yawan gashi da wailin zallaini yana da tsawon wato damatsu wasi alkaifi yana da yalwan tafuka shugaban halitta hissan wa ma'amana wato hissan wa ma'anan gani na ido da ma'ana mumtaddal asabi'i wato yatsun shugaban halitta sun cika bulbul ghalizaha fadinta min gairi ifradin amma kuma hannunsa bai dan fali ba kamar a ce mu halittun Allah wani da ka ganshi yazo da dan cindo a hannunsa to shugaban halitta ya saba ga haka badaluhu cikin shugaban halitta wa sadaruhu da kirjinsa sawa'un daidai ne ai cikin shugaban halitta wato da cikinsa da wato kirjinsa duk sun hadu cikinsa ba irin nawo bane ai sawa'un wato daidai ne ai mustawiyani wato tace sun daidai ta wazalika hakan kinayatun wannan alkunya ne an dumo da fadani daga dan faran cikinsa tace da kamal karabisi shugaban halitta yana da namun allanka fada ka fada shugaban halitta ba irin namu bane mu ne wani lokaci wani kana ganin sa da riga ma a jikin sa da ka iya ganin wato kashishuwan sa ya dan nuna alama kenan to shugaban halitta ya bambanta tace ai azimil izalil mafasil ai yana da girman wato kashin allanka fada ta rabewa tace lahu sha'aratun shugaban halitta yana da gashi millibatihi tun daga habansa ila surati har zuwa ga cibinsa da ya dauko tun daga habansa ya bi kirjinsa har ya tafi kan cibiyansa gashi ne ubangiji ya wato jera surancas cewa kana fi saqaihi ya kasance cikin magangamin shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama humushatun akwai wata yar kaushi fafa ba tama wato ba ta aibu ba kaushi ne na ma'ana ta yadda zaka kara fahimtar haka shugaban halitta idan ya hau kan yashi da ka ga yashin bai lutse ba kaman kan hau wato kaman dutse ya hau haka kuma shugaban halitta idan ya hau dutse da ka ga wato tafin shugaban halitta ya bada ma'ana a kai to saboda haka annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ubangijinsa ya masa halitta kaman yanda wannan baiti take cewa khulaqta mubarra'an min kulli aibin ya shugaban halitta kai ka kufuta daga dukkan wata aibi ya shugaban halitta kaman kai ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya shawarce kama wato aka halice ka kuma walam ara ba a taba gani ba wato misalan sallallahu alaihi wasallama ciki wato misalin shugaban halitta cikin halitta ubangiji ya zabe shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kaman yanda wani ne yabo yake cewa faqan nabiyina fi kalkin wa fi kulkin wa lam yudaluhu fi ilmin wala karamin wa kulluhum min rasulillahi muntamisun garfan min albara awrashfan min addimi yace shugaban halitta ya kerewa annabawa cikin halitta da cikin dabi'a yace babu wani annabi cikin annabawa 124 da mursalai guda 313 idan aka saka su a mizani shugaban halitta bai rinjaye su ba saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya zabe shi ya girmama shi ya yi masa falala wanda ba da su lissaftu ba kuma shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine wani mai yabo yake cewa kaifa tarqaru kiyakal anbiya ya shugaban halitta wai ta yaya annabawa da su hau darajanka yace ya sama'an ma da walat ha sama'u annabi kai ne saman da sama fa bata cin maka ba yace lam yusau ka fi ulaka wa kad hala sanan minka dunahum wasana'u innama masalul sifatika linnasi kama masalin najumal ma'u yace ai annabawa da mursalai ba za su musaltu ba a ce da a musalta su da kai ya shugaban halitta yace ai misalin sifanka ga mutane kaman yanda tauraro ko wata yake musaltuwa a cikin ruwa ne shi wata ta'adarsa daren 14 ko 15 idan ka nemi ruwa ka zuba a kwano ka fiskanci watan to insha Allah in ka kai kanka cikin wannan kwano da ka ga wannan wata amma in aka ce fa ka dauko wannan wata cikin ruwa an baka aiki ko da ka shekara miliyan so miliyan ne to saboda haka shugaban halitta ya kere wa annabawa da mursalai kuma Shi Usman dan fode wasu sun ce Shi Usman dan fode shi wannan baitoti game da darajar da Ubangiji Allah subhanahu wataala yayi ma wato Annabi Muhammadu kamar cikin baitotin da yake cewa maqamul lada sidratul muntaha li ahmad la shakka lil mustafa maqamun watallahi ma misluhu fa auha ilayhi shadidul quwa yake cewa maqamul lada maqamin da ta gudana kuma take kan gudana shine na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa sidratul muntaha a ta wuce magariyan tikewa yace maqamin watallahi ma misluhu maqamin shugaban halitta yake cewa yana rantsuwa da Allah subhanahu wataala babu misalin sa cikin halitta yace la in kallama Allah Musa ala idan Annabi Musa yayi magana da Ubangiji Allah subhanahu wataala a dutsen duri Sina yake cewa to fa inna nabiyya ai annabunmu habibur rusalati fawqa sama shi kuma masoyin sako ne burbushin sama yake cewa wa in kana Musa saqaqaumuhu idan Annabi Musa ya shayar da al'ummansa uyunin milar ma'i dalbar asa yace idan dinan ruwa da Annabi Musa ya bige kasa da sai wato idan dinan ruwa suka fito yace to ai fa fi kaffi ahmada ai a tafin shugaban halitta ko kuma ɗan yatsan shugaban halitta ai uyunin milar ma'i yawmal zama shi ma da aka tafi filin yaki gurin dawa aka nemi ruwa aka rasa shi ma shugaban halitta idan wannan abu Annabi Musa ya bige kasa ruwa ya bubbugo idan ya zama mu'jiza ga Annabi Musa yake cewa to shi kuma shugaban halitta shi kuma da aka tafi yaki aka dawo haka kawai yayi da hannunsa mai albarka sai ga ruwa ya bulbulu shi kuma Annabi Muhammad sai ya zama masa karama to kaga shi Annabi Musa ta zama masa mu'jiza shugaban halitta kuma ta zama masa karama wanda karama ma malamai daga cikin wato al'umman shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da karamomi kamar yanda shi Malam Kabiru Al-Tsafi yake cewa ai shugaban halitta ya ce ulama ummati ka anbiya'i bani isra'ila malaman al'umman sa kaman annabawan bani isra'ila ne to kaga abinda wato annabawa suke yi idan ka duba shekunan malaman ma a wannan lokaci sai ka samu su ma sun yi kusan irin wannan abu to lalle Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da amincin Allah sakala tabbata a gare shi yana da girma gurin Ubangiji Allah subhanahu wataala kuma mu so shi so ta gaskiya domin idan ka so Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah sakala tabbata a gare shi babu abinda Ubangiji Allah subhanahu wataala zai yi maka ba duk da dai wannan guri akwai sha'irai akwai kuma sauran malamai wanda za su ce wani abu to lalle Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sakala tabbata a gare shi yana cewa man wato man ahabbani kana ma'ifi darajati yawmal qiyama duk wanda yake so na dai zamto cikin daraja na ranar gobe kiyama kuma irin wa'innan maulidai mu ringa shirya su saboda ƙara neman albarka zuwa gurin Ubangiji Allah subhanahu wataala don Ubangiji yana cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bi zalika falyafrahun huwa khairum mimma yajma'un ya shugaban halitta a fada mahalitu idan Allah ya mana falala yayi mana rahama to mu gode ma Ubangiji Allah subhanahu wataala to idan ka duba falalan Allah wato Annabi Muhammad ne rahaman Allah ma Annabi Muhammad ne domin su ila sayyidata wato su ila sayyidatina Aisha radhiyallahu anha aka tambaye sayyida Aisha aka ce mata ya sayyida mun zo gurin ki ne mai miki tambaya wai ma kulku sayyidina rasulullahi wushi meye dabi'an shugaban halitta take cewa kulku qur'an dabi'an sa shine qur'ani to kaga falalan Allah annabi Muhammad ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ubangiji kuma yace ba mu turo ka ba sai din ka zama rahama ga talikai to kaga falalan ya zama annabi Muhammad rahaman ma ya zama annabi Muhammad falala ta harcen sayyida Aisha wato da aka tambaye ta rahama kuma ta gurin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka mun gode ma ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wannan zuriya mai albarka na Alhaji wato Usman dan Kirana da ƴaƴansa da jikokinsa da mahaifinsa wanda Sheikh Malam Abubakar Sadiq wanda gashi dai har yanzu zuriya tana nan akan abinda aka santa san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda lalle wannan zuriya ta shahara ta tumbatsa gurin hidima wa ahlillahi saboda haka Allah ya kara daukaka wannan zuriya alfarman Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama saboda haka wannan ruku da hanya da suke yi na ahlillahi babu abinda ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala bai musu ba idan ana neman ba a taba samun gawurtaccen dan kasuwa wanda ya kasuwa wato mika wanda ya kasuwa na karan kansa a garin nan ba sai Alhaji Ahmadu Laushi kuma shi ma duk na daga cikin wannan zuriya saboda ne asalin kakanin kakaninsa sun yi hidima ma ahalin layi kuma gashi zuriyan dai har yanzu cikin rufin asali suke idan ka taba su ta bangaren wato kasuwanci sun yi fice idan ka taba su ta bangaren addini sun yi fice idan ka taba su ta bangaren boko duk sun yi fice to me yake kawo musu wannan abu soyayya da suke ma Allah subhanahu wa ta'ala da kuma soyayyan Annabi Muhammad da kuma soyayyan bayin Allah saboda haka Allah ya kara kusanta magabatan da suka riga mu gidan gaskiya da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sauran zuriyan kuma da suka yi saura Allah ya kara riko da hannunsu alfarman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su malan afakallah da suka jajirce cikin wannan gabatar da maulidi da shi karan kansa Malam Aminu Sautul Faida wanda shi ma yana ɗaya daga cikin wanda yake iya bakin kokarinsa a Bauchi da ma Najeriya ga baki ɗaya gurin yaɗa karatuttuwa Allah ka ƙara rufa masa asiri alfarman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kowa da buƙatarsa a wannan guri Allah ka amsa mana alfarman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ha wannan hali da muke ciki a wannan ƙasa tamu Allah ka kawo mana gudumawa Allah ka kawo mana dauki Allah ka dauki alfarman wannan taruka da ake wa Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama subhana rabbika rabbil izzati ma subhanu wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.